الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 3 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata wai tambayar dan uwa matsayin sai da diyar kufe in kamar kasancewar domin wasan yara wannan shi akan iya barin shi a matsayin halacci kamar yanda akwai hadisi wanda ya tabbatar da haka wanda Aisha Allah ya kara mata yadda tana yarinya an kawo ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita da gururinta suna wasan iyadiya wanda wannan dalili ne tabbatacce wanda ya tuge game da irin waɗannan tamasil amma duk wanda za a yi dan ado kamar wanda ake sanyawa cikin almuwar ko irin mota da ake sawa to wannan dukkan su haramun ne baya halatta dan haka kuma shi kanshi kauce ma wannan kin shine yafi dacewa me yasa saboda ba da damar wannan kin ya sa wasu suka wuce gona da iri da yake a yanzu kuma akwai abubuwa na wasa wanda kasancewar za su iya maye gurbin amma dai sai dai a bar shi a matsayin halacci in dangane da wasan yara ne kenan menene farkon halitta daga cikin duk abin da Allah ya halitta karamu manta ya gabata bayani akan darasin mu na tauhidi a ran talata lokacin da muke bayani akan imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana kai daukan hakuri akan alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da ke samun bawa na musiba dole bawa ya dau hakuri ya nemi sakamakon wannan musiba a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa wannan alkadari ne na Ubangijinsa ba yanda za a iya kauce masa kamar yanda muka yi bayani akan hadisin da ke cikin Sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa Ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayinsa duk abin da yake nihin kaddara musu kafin ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshinsa na kan ruwa to don haka kasancewar akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna mana menene farkon halitta manzon Allah yake cewa farkon abin da Allah ya halitta shine alƙalamin kudura bayan halittarsa ubangiji ta'ala yace masa uktu ya kai alƙalami rubutu alƙalami yace me zan rubuta ya ubangiji na ubangiji ta'ala yace da shi uktu kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama rubuta duk abin da zai kasance ya wakana har zuwa ranar kiyama wannan hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayyana mana farkon halitta shine alƙalamin kudura an gane ko a halitta gaba daya in kuma a bangaren ƴaƴan adam ne to annabi adam alaihi salam shine farkon halitta a jinsi na mutum annabi adam shine farkon halitta don haka akwai hadisi amma hadisin ƙarya ne hadisi ne maudu na wanda aka jingina ma Jabir ibn Abdullah al-Ansari wai Jabir manzon Allah yace masa ya kai Jabir ka san menene farkon abinda Allah ya halitta yace a manzon Allah yace masa nuru nabiyika hasken annabinka wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma dan haka ya ci karo da wannan hadisi tabbatacce a cikin halittu gaba daya farkon abinda Allah ya halitta wannan alƙalami shine a cikin jinsi na ƴaƴan na mutum annabi Adam alaihi salam shine farkon halitta amma fa karka fahimci cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba farkon halitta ba kaga cewa to ai abinda ya gabace shi a wajen halitta ya fi shi matsayi daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya san iyakar ta illa ubangijin da ya halicce shi Allah bai taba halittar wata halitta mai daraja mai kima mai martaba mai kurjini a wajensa kuma har kiyama Allah ba zai halitta ba darajar da ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka dalilan da suka nuna matsayin shi sun wadace mu ba sai ka buƙaci ba hadisi wanda yake na ƙarya wanda da shi ake fakewa akan irin waɗannan abubuwa na'am shi ma wannan hadisi ne na ƙarya na cewa wai laulaka ma khuliqatid dunya wal akhirah in ba dan kai ba ya rasulullahi da ba ahalicci duniya da lahira ba wannan shi ma ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace hadisi ne wanda yake na ƙarya an gane ku matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ahalicci duniya da lahira saboda shi to amma Allah bai fada ba shi bai fada ba a cikin hadisi ingantacce baya halatta a matsayin mu na mu'minai mu shiga gaban Allah da manzansa mu faɗi wata faɗa wanda basu faɗa ba ko mu aikata wani aiki wanda ba Allah da manzansa ba suka faɗa don haka shi ma bai inganta ba na cewa laula kama kulikati dunya wal akhira in ba dan kai ba da ba a halicci ba duniya da lahira waɗanda basu wadatu ba ne dangane da abin da ya zo na alkur'ani da ingantacciyar sunna wanda ke nuna matsayi da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suke ƙoƙarin ƙirƙira irin waɗannan wanda kar mu manta ƙirƙira hadisan ƙarya abu ne wanda yake ya shahara an samu marwayci guda ɗaya wanda ya ƙirƙira hadisi 12,012 shi kadai sai da ya ƙirƙira hadisin ƙarya 12,012 akwai Abu Isma wanda ake kiran shi Nuhu ibn Abi Maryam wanda shi da ya faru tun daga Fatiha sai da ya kawo suratul Nas kowace sura sai da ya kirkira hadisi ya jingina ma Abdullahi dan Abbas zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karanta sura kaza yana da sakamakon lada kaza yana da kaza Allah zai gina masa kaza a gidan aljanna Fatiha Baqara har ka kai suratul Nas kowace sura sai da ya kirkira hadisi shine sai aka tambaye shi me yasa kai haka sai yace mutane naga sun juya ma alqur'ani baya sun dukufa akan neman sanin fiqhun al-imamu Abu Hanifa da Sa'd Imam Shafi'i dan na dawo da hankalin su akan tilawar alqur'ani na kirkira haka shi da kanshi yayi tirafin cewa shi ya kirkira wannan hadisi ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tuba dan haka kasancewar dole a tankade a rauraye a san menene fada tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a san menene kuma lika masa akai dan haka waɗanda ba sa rabi tsakanin zare da abawa ko farar tsakuwa da azurfa ko dandama da dan kabewa shine kawai daga sun ji an ce qalan rasulullahi shikenan wai manzon Allah ya fada in kace hadisi da ifi ya ce wai hadisi da ifi kuma ai yafi maganar duk wani malami wanda yake doran kasa to an ce ga ifi wa za a jingina ma ba za ka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wanda malamai suka tabbatar da cewa hadisi ne ga ifi wanda ma ake kokonto game da ingancin shi ko kuma raunin sa bayya halatta kace manzon Allah ya ce sai dai kace an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya ce kaza dangane da cewa an rawaito baka ce ba manzon Allah ya ce duk hadisin da zaka zo ba sanadi ko baka san ba martabar sa to iya abinda zaka yi malaman hadisi suka ce sai ka zo da sigatut tamri kamar ruwiya irin su hukiya da sauransu na'am
na mazan da ya ke shi bayani sai da baya
wai matsayin wanda baya daidaita sahu rashin daidaita sahu haramun ne sai dai baya daga cikin mubtilatus sala abubuwan da ke bata sallah rashin daidaita sahu haramun ne sakamakon rashin daidaita sahu shine wato saba tsakanin zukatan mu'minai da gaba da kiyayya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle ne ku daidaita sahunku ko ku ki daidaitawa ubangiji subhanahu wata'ala ya saba tsakanin zukatanku don haka rashin daidaita sahu haramun ne kamar misali mutumin da zai dan ja baya ko kuma yayi gaba wanda kar mu manta mun wuce da hadisi a cikin darasin mu na umdatul ahkam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daidaita sahun jama'a wanda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daidaita sahun jama'a kamar yanda sahabin yake cewa tamkar yanda ake meke wato shine baka an gane ku wanda ba a buƙatar a samu wata karkata game da shi shine yace manzon Allah haka yake mana yana bibiyar mu game da daidaita sahu manzon Allah da ya fahimci cewa mun fahimci yanda ake daidaita sahu manzon Allah sai ya daina wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya wuce mahallin sa na liman zai yi kabbara ta harama manzon Allah sai ya ga wani ya turo kirjin sa daga cikin sahu manzon Allah sai ya je mai da shi manzon Allah yake cewa in ma ku daidaita sahunku ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya saba tsakanin zukatanku don haka haramun ne sai dai mutumin da yake daidaita sahu ba za ka ce ba ba shi da sallah illa kasancewar babbar hukuma da za ta biyo baya shi ne haddasa gaba da kiyayya tsakanin jama'a ta mu'minai na'am limamin da ya bi mazauni ne ko kuma matafiyi ne kamar shi wai mai kasar ne ya bi limami wanda yake mazauni sai ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshe in ya tashi yaya zai yi a magana mafi rinjaye raka'a uku zai zo da ita in azzahar ce ko la'asar ko isha an gane ku magana mafi inganci mafi rinjaye a duk lokacin da mai kasarin sallah ya bi limami mazauni dole ya cika sallah don haka wasu malamai suka tafi akan wajibcin haka kamar yanda Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda idan suna kan halin tafiya suka bi limami mazauni cika sallah suke don haka kuma Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ash-Sharh al-Mumti ala Zadil Mustaghni kwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala yana daga ƙarin dalilin da ya shigo da shi fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala taktalifu alaihi kusan da cewa an sanya limami kadai dan ayi koyi da shi dan haka kar ku saba masa dan haka abin da yafi dacewa shine ya cika sallah darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajji mun tsaya karshen babi na 50 baban da ke bayani dangane da abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad wato shine bakin dutse wanda a Hausa muke ce da shi wurin shan nono. Shine malam ya shigo da hadisin Umar Allah ya kara masa yadda kamar yanda Abis ibn Rabi'a ke cewa annahu ja'a ila al-hajaril aswad faqabbala. Umar ya zo wurin wato wannan bakin dutse domin sumbantar shi a lokacin da yake da wafi. Kamar yanda bayani ya gabata, sumbantar bakin dutse ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta kasancewa sai a lokacin da wafi, wanda farko dai idan zaka fara da wafi zaka tafi wannan bakin dutse ka sanya kanka ka sumbance shi. An gane ko? Lokacin da zaka sumbance shi sai ka ce bismillahi Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bayan ka sumbance shi kenan sai ka fara dawaji. To haka idan ka zagayo daidai wurin sa hallu sai ka zo ka sa kanka ka sumbance shi, haka zaka sumbance shi a cikin kewayo bakwai da zaka yi. Idan ko baka samu damar sanya kai ka sumbance shi, abinda zaka yi sai ka dora hannunka sannan sai ka sumbance hannun. In har wannan dama ce bi bata samu ba, dama ta uku daga nesa sai kai masa ishara idan ka daidaice shi sai ka ce bismillah Allahu akbar. Illa kasancewar ita bismillar a na farko ne ake yi. To shine anan yake cewa Umar Allah ya kara masa yadda ya zo wurin bakin dutse domin sumbantar shi. Fa qala sai Umar yake cewa inni a'lamu annaka hajarul la tadurru wa la tanfa. Yace wallahi nayi sani na tabbatar da cewa kai dai dutse ne wanda baka cutarwa kuma baka amfanarwa, ma'anan la tadurru baka iya ishe ma wani cuta balantana ka yayi masa, wala tanfa kuma baka iya janyo ma wani amfani ko mun kankantarsa. Domin ije cuta da yayi ta da janyo amfani gaba daya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wataala, bayya tarayya da kowa daga cikin halittunsa. Sai yace walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Yace wallahi ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sumbantarka, yace wallahi ba zan sumbance ka ba. Kasancewar malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana matsayin wannan bakin dutse, kasancewar ibada ce mai zaman kanta wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana, tare da cewa akwai hadisai da dama illa kasancewar wasu sun inganta wasu ba su inganta ba, waɗanda suka inganta ba sa kan sharadin malam, don haka malam bai zo da su ba. Irin hadisin da yake cewa bakin dutse wannan Al-Hajarul Aswad a ranar kiyama zai zo wato da idanunsa da harshensa, kuma zai ba da shaida ga duk wato wanda ya sumbance shi game da kadaita Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana za a zo da shi wannan bakin dutse a ranar kiyama. Maza Allah ya ce walahu lisanun zalik, yana da harshe wanda yake mai fasaha mai iya zance, wanda in ya fada za a fahimci abin da ya fada. Yashhadu liman istalamahu bitawhid. An gane ko? Duk da cewa hadisin ma da ya raunana shi, illa kasancewar wannan hadisi kadai ya isa ya nuna mana wannan bakin dutse ibada ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah babu iglaqil baiti wa yusalli fi ayyi nawahil baiti sha'a. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa ibn Jamil ibn Tariq al-Baghlani qala haddathana Layth wa ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم وابن عبد الله عن أبي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين wato Salim ya rawaito daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba shi da Usamatu dan Zaid da Bilal ibn Rabah da Uthman ibn Talha wannan shiga Ka'aba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da sahabbansa ya wakana ne a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Uthman ibn Talha yace je kaka zo min da makullin Ka'aba Uthman ya tafi wajen mahaifiyarsa yayi tsaye yace maza ba ni makullin Ka'aba shugaban halitta na bukatar shi mahaifiyar tace ai ita ba za ta bada ba a lokacin nan Uthman ya zare takobin sa yace in ma ki bani ko kuma wani abu ya biyo baya saboda umarnin Allah da na manzon sa shi yake gaba da kowa wanda shi Uthman ibn Talha ya gaji wato kula da tsaron Ka'aba tun daga mahaifinsa da kakanshi da kakan kakanshi su ne waɗanda suke kula da daukan dawainiyar Ka'aba ma'ana su ne masu tsaronta a lokacin nan sai ta fitar da dan makullin ta bashi ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Uthman da kansa ya bude manzon Allah ya shiga da shi da Usama ibn Zaid da Bilal lokacin da suka shiga kenan su hudu sai suka kulle kofar shine yace falamma fatahu wato Abdullahi dan Umar yace lokacin da suka buda kuntu awwala man walija yace ni ne farkon wanda ya kutsa kai ya shiga cikin Ka'aba da ma aka bude kofa sai jama'a suka yi tururu suke famar su shiga yace ni ko a lokacin nan ina matashi wanda yake maji karfi dan haka yayi zamanto ni ne farkon wanda ya kutsa ya shiga falakitu Bilal yace sai na hadu da Bilal a cikin Ka'aba fasa'altuhu sai na tambaye shi hal sallatihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga cikin Ka'aba yayi sallah qala na'am yace kwarai da gaske sai yace bainal amudaini al-yamaniyyi yace tsakanin waɗannan gimshikai biyu waɗanda suke wato na dama an gane ko ma'ana ya sanya gimshiki ɗaya damar sa ɗaya kuma ya sanya shi wato hagunkin sa misali dai kamar yanda tsarin wannan rumfa yake kamar misali kofar shigowa anan ita ce kofar Ka'aba daman kofar Ka'aba arewa take kallo gimshikin da suke cikin Ka'aba gimshiki ne guda shida kamar yanda waɗannan katakon guda uku kenan anan sai a ƙara jera uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo haka ya taho sai da ya zo tsakanin waɗannan kenan gimshikan guda biyu wannan katako guda da ɗaya wanda zai iya tsayawa ana katako shida ne gimshiki shida ne amma layi biyu ne kenan biyu haka in ka ɗauka daga can wurin shigowa kenan layi ɗaya ne amma gimshiki shida da ya zo tsakanin wannan gimshiki da wannan ɗaya a damarsa ɗaya a hagunkinsa tsakanin shi kuma da bangon Ka'aba duka shine gwalgwadon zira'i uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah kenan manzon Allah ya fuskanci kudu ya ba kenan kofar Ka'aba bayansa to shine anan shi Abdullahi dan Umar yake cewa na tambayi Bilal nace shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin Ka'aba sai ya ce kwarai sai ya ce bainal amudain al-yamaniyyin yace tsakanin wato gimshikai guda biyu waɗanda suke kenan na dama kenan ya na dama kenan sune wanda suke na can gaba na ƙarshe to kasancewar shi wannan hadisi dalili ne kenan akan cewa halaccin mutum yakan iya shiga cikin Ka'aba kuma duk kowace fuska yakan iya yin sallah. Abdullahi dan Umar har ya tambayi Bilal a daidai ina manzon Allah ya nuna masa sai ya ce a wata riwaya na manta in tambaye shi raka'a nawa manzon Allah yi tare da cewa a wata riwaya ya tabbata raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. An gane ku? Sannan kuma wannan shine dalilin halaccin yin sallah a cikin Ka'aba. Malamai suka ce ba bambanci tsakanin wato farilla da nafila, in ka bambanta dole sai ka kawo dalilin da ya bambanta. Don haka kenan kasancewar wannan yana nuna mana cewa shiga ka wannan misali masallaci da Ka'aba da sauran dukkan wasu masallatai ya halatta wato a masa kyauri a ringa kullewa kamar yanda Ka'aba kulle take. An gane ko? Kamar yanda anan sai da aka amso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu kulle, kuma anan ana nuna mana ita sutura kenan kamar yanda damun bayani ya gabata akan hadisin tun a cikin kitabu sala tsakaninta da kai kenan ya zamanto gulgudan zira'i uku. Idan aka ce zira shine kenan daga wannan yatsa ta tsakiya zawwa gwiwar hannu kenan a samu kamar misali shine kamu uku haka ake bukata kamar yanda ya nuna masa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake tsaye kenan da zuwa can jikin bango na Ka'aba zira'i uku. باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. Wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa wato Nafi ke cewa Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya shiga cikin Ka'aba masha kibalal wajhi gaban fuskar sa yake tafiya yadkhul yana ahina yadkhul a lokacin da ya shiga kenan kawai gaban sa yake sawa yayi ta tafiya waj'alul bab kibalal dhahr kofar Ka'aba sai ya maida take nan ita ce bayan sa yamshi hatta yakuna bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi qariban min thalathati azr sai ya kai tsakanin shi kenan da bangon da yake wannan gabanin fuskar sa ma'ana bangon Ka'aba wanda yake fuskantar sa sai ya kai gulgudan kenan tsakanin shi da shi kamu uku fa yusalli sannan sai ya kabbara sallah. Me yasa yake haka? Shine yace ya tawakkal makana allazi akbarahu bilal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallafihi wato yana kirdadar wurin da Bilal ya bashi labarin cewa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah walaysa ala ahadin ba'sun yace amma fa ba laifi ga kowa an yusalliya fi ayyi nawahil baiti sha'a kowane shashi ka samu kakan iya yin sallah ba dole ba sai wannan wurin wannan tsantsar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Abdullahi dan Umar domin ya san Allah ba zai zaba ma manzansa sai abu wanda yake fiyayye to dan haka anan shi yake kirdadar daidai ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah. dan haka kenan wannan yana nuna halaccin yin sallah a cikin Ka'aba kamar yanda bayani ya gabata ba bambanci tsakanin farilla da nafila kuma wancan hadisi da ya gabata da yace bainal amudaini al-yamaniyaini halaccin sallah kenan ta nafila musamman in kai kadai ne tsakanin gimshikai guda biyu wannan babu haramci a inda aka yi hanin yin sallah tsakanin gimshikai a sallah wadda take ta farilla misali lokacin da ya kasance akwai jama'a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hani ya tabbata daga wajensa sallah tsakanin kenan gimshikai amma anan in kai kadai ne zaka yi sallah ba laifi kakan iya yi tsakanin gimshikai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi babu man lam yadkhul al-ka'aba wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yahujju katiran wa la yadkhul qala hadathana musaddad huwa ibn musarhad ibn musarban qala hadathana khalid ibn abdillah qala hadathana isma'il ibn abi khalid ana abdillah ibn abi awfa radiyallahu anhu annahu qala ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا وعبد الله ابن أبي أوفى كيشوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umra lokacin da ya gama dawafin sa shine yace fatafa bil baiti manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi bayan gama dawafi wa salla khalfal makami raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'a biyu a bayan makamu ibrahim wanda yin wannan raka'a biyu a bayan makamu ibrahim sunna ci ta dawafi wanda bayan ka gama dawafi ke wayo bakwai to zaka zo nan bayan makamu ibrahim kai nafila raka'a biyu in har baka samu wutsaiwa anan to duk filin da ka samu a cikin zagayen masallacin zaka iya yi lalle in har ya samu anan ake bukatar mutun yayi idan ko jama'a sun yi cinkoso to ba dole ba sai ka je nan duk inda kai dudde ne shine yake cewa wa ma'ahu man yasturuhu minan nas tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ke kare shi game da jama'a domin jama'a sun yi cha shugaba yazo to a lokacin nan manzon Allah sai ya koma bayan makamu Ibrahim yayi raka'a biyu tare da shi akwai wanda yayi tsaye yana kare shi game da jama'a fa qala lahu rajul sai wani mutum ya faɗa ga shi ibnu abi aufa yace a dakalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-ka'aba shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ka'aba qala la yace a'a manzon Allah bai shiga ba don haka al-imamu al-bayhaqi da al-imamu an-nawawi suka ce dalilin abin da yasa ai wannan shekara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga cikin ka'aba saboda akwai gumaka akwai hutuna amma wancan shiga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi daman a shekara ta 8 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ci Makka da yaki duk wani abin da yake cikin ta na gumaka da hutuna gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya tsarkake ta to dan haka a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga amma a shekara ta 7 da yazo yin umra wanda take taramuwa wanda mushrikai suka hana shi a shekara ta 6 aka yi sulhul hudaybiya to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga ba saboda iya abin da yake cikin ta na datti da kazanta shine anan shi ibnu abi aufa yace a manzo Allah bai shiga ba kenan dan haka shi wannan yana nuna cewa kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa shiga cikin Ka'aba ba a kirga shi wani abu daga cikin aikin haji an gane ko tare da cewa ya halatta ka shiga amma kar ka fahimci cewa wata ibada ce mai zaman kanta na daga cikin ayyukan haji cewa sai mutum ya shiga cikin Ka'aba in har ka samu damar shiga ka shiga ana buƙatar haka in baka samu damar shiga ba to wannan kuma babu wani illa akan ka باب من كبر في نواهي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني قال حدثنا إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواهيه ولم يصل فيه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya shiga wannan Ka'aba sai yayi kabbara a dukkan wasu sasanni ba tare da yayi sallah ba. Ma'ana ka fuskanci kenan kudu kai gabas arewa yamma ma'ana sukurwata guda hudu. Shine yace babu man kabbara fi nawahil Ka'aba, baban da ke bayani dangane da wanda ya tafi akan cewa wanda ya shiga cikin Ka'aba kawai kabbara zai yi, kamar yadda anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gabaci birnin Makka aba an yadkhul albayta manzon Allah ya ki ya shiga cikin Ka'aba wa fihi alaha domin akwai gumaka a ciki wanda gunki inabin daya gunki 360 ke akwai wanda kowa an sassaka an zo an cike ta da gumaka da hutuna duka bangonta an zane su da hutuna ngani ko irin yanda ƴan musho suke fa ukhrijat fa amara biha fa ukhrijat manzon Allah sai yayi umarni yace maza a fitar da su wanda waɗannan gumaka manzon Allah ya ringa zunguras suna faduwa a shekarar da ya ci Makka da yaki gaba ɗaya waɗannan gumaka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ture su gaba ɗayan su kuma ya umarni cewa a fitar da su fa akhraju surata ibrahima wa isma'ila fi aidihim al-azlam jama'a sai suka huddo hutan gunki na ibrahimu alaihi salam da ɗansa isma'il a hannunsu akwai kibba waɗanda suke na diba. Lafazin azlam jam'i ne na zalam, zalam ita ce kibiya kenan karin kibiya wanda suke yin diba da shi wanda suke nutsa su cikin ruwa an gane ko kowanne sai a yi rubutu wanda ya hayo to shi kamar yadda suke diban wanda ya hayo da wanda ya nutse shi ne suke diba da shi to shi ne a nan yake cewa sai suka huddo hoton gunki na Ibrahimu alaihi salam da ɗansa Isma'il fi aidihim al-azlam a hannunsu akwai kibba waɗanda suke na diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce qatalahumullah ya ce Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su ya ce amma wallahi kad alimu annahuma lam yastaqsima biha qattu ya ce wallahi mushrikan Makka sun yi sani sun tabbatar da cewa Annabi Ibrahimu alaihi salam da Annabi Isma'il da dai ba su taɓa yin diba ba. An gane ku shi ne wanda Allah ya haramta mana wa an tastaqsimu bil azlam, Allah ya haramta muku wato shi ne wato diba da kibba irin yadda suke yi tare da cewa wanda ya sunnanta musu wannan shi ne wannan Amr ibn Luhayy al-Khuza'i wanda shi ne farkon wanda ya ɗauko gunki ya kawo Ka'aba wannan kibban duba shi ya zo da su fadakal albayta da aka fitar da waɗannan gumaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga cikin Ka'aba fa kabbara fi nawahihi manzon Allah yayi kabbara a cikin dukkan sasannin Ka'aba wa lam yusalli fihi Abdullahi dan Abbas sai ce bai sallah a ciki ba. Abdullahi dan Abbas ba da shi ba aka yi shi ma labari ya samu ta hanyar Usama ibn Zaid dan haka kuma riwaya ta zo daga Usama yana kure cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallah ba a ciki iya abinda manzon Allah yayi ya fuskanci dukkan kowace sukurwa manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a tare da cewa kuma anan hadisin da malam ya gabatar da shi Bilal ya tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin Ka'aba har yake nuna ma Ibnu Umar cewa tsakanin gimshikai biyu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah don haka malamai yanda suka jama'a suka hada tsakanin hadisan suka ce lokacin da aka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takan iya yiwa ya shagala da yin addu'a kowa ya shagala da yin addu'a a kowane shashi kamar yanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka kenan shi Usama ibn Zaid ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addu'a shi ma ya koma wani gefe yana addu'a kenan bayan kasancewar haka kamar yanda wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura Usama yaje ya kawo masa ruwa domin akwai wasu hotuna a jikin bangon Ka'aba manzon Allah zai wanke su malamai suka ce akwai ihtimalin kafin ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nafila tsakanin wannan gimshikai guda biyu amma shi Usama bai gani ba don haka kuma ya kure yace a manzon Allah bai salla ba tare da cewa malamai suka ce kuma akwai ihtimalin shi ya shagala da addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah tsakanin wannan gimshikai guda biyu kuma takan iya yiwa wani gimshiki daga cikin gimshikan nan guda shida zai iya kare shi shi mai ga lokacin da ya sallah tare da cewa kuma da suka shiga kullewa suka yi kuma tare da cewa akwai duhu a ciki dan haka kuma ka'ida hannun ta malamai suke cewa al-musbitu muqaddamun 'alan nafi wanda yace kaza ake yi shi ake gabatarwa akan wanda yace ba a yi kaga anan shi Bilal ya tabbatar da cewa manzon Allah yayi sallah a ciki dan haka malam sai ya gabatar da hadisin Bilal wannan kuma sai yazo da shi dadin fa'ida kenan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle yayi kabbara a dukkan wani shashin domin hadisi ne tabbatacce to amma kasancewar anan sai yayi baban kenan mutum yakan iya shiga Ka'aba ba tare da yayi sallah ba kowace fuska ya fuskance ta ya kabbara don haka wani yama Abdullahi dan Abbas tambayar cewa in na shiga Ka'aba yace zan iya yin sallah yace kwarai amma sallar da babu ruku'u babu sujada yace ka fuskanci kowane shashi kai kabbara kai tasbihi kai godiya ga Ubangiji an gane ko kenan wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da wasu sukan tafi akan cewa ba a sallah a cikin Ka'aba domin anan shi Usama ibn Zaid ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba kuma kamar yanda shi Abdullahi dan Abbas dan uwansa Al-Fadl ibn Abbas kamar yanda cewa riwaya ce wanda take shadda riwaya ce dhaifa shi ma ya ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi sallah a cikin Ka'aba ba illa kasancewar anan kenan hadisin da ya gabata zaka iya yin sallah in ma ta farilla ko ta nafila sannan kuma mutum yakan iya shiga ya fuskanci kowace fuska wato yayi kabbara yayi tasbihi yayi godiya ga Ubangiji kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babun kaifa kana bada'u ramal qala haddathana Sulaiman ibn Harb قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنكم هم يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا بين الركنين ولم يمنعه ان يامرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم عبد الله بن عباس الله يكرمه musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato sun gabaci birnin makka a lokacin nan kafin su isa mushrikai sai suka ringa cewa innahu yaqdumu alayka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gabato ku wa qad wa hanahum humma yathrib shi da jama'ar sa za ku ga cewa wato masassara ta Madina wato gaba daya ta kanjame jikin su sun koma Madina jikin di ya bushe haka suke bada labari suke yadawa domin Yathrib suna ne na Madina tun ma a jahiliya tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata sunaye da dama irin su daiba irin su baba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya ambace ta da irin wannan sunaye shine ana suke yadawa tsakanin su cewa ai za ku ga cewa masassara ta Madina duk ta koma din jikin su sun kanjame wannan ko kenan a shekara ta 7 kenan umra ta ramuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je fa amarakum annabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yarmulul ashwaq as-salasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabban sa cewa su yi sassaka a kiwoyi uku na farko idan aka ce sassaka shine abin da ya wuce tafiya amma bai kai gudu ba kamar yanda zaka ringa dan gudu-gudu kana motsa kafadinka an gane ko shine ake kira da sassaka kenan shi ba gudu ba shi kuma ba tafiya ba manzon Allah yace ma sahabbai yace a kiwoyi uku na farko manzon Allah yace ku yi sassaka su san da cewa wato a yanzu ma kuna da kuzari ma'ana a ba su tsoro sannan manzon Allah yace ma sahabbansa kuma kowa ya huddo kafadarsa ta dama a nuna musu kenan abinda suke fada ba haka bane ba shine aka sunnanta mana shine ake kiran shi wannan al-ittiba ma'ana lokacin da mutum zai yi tawaful qudum kenan ko kuma tawafi wanda yake na umra mutum sai ya huddo kafadar shi ta dama kenan nan bakin ihramin sai ya sanya shi kasan hammatar shi kenan sai ya yafa shi a nan kafadar shi ta dama wannan ya huddo ta wanda kasancewar shi huddo kafada ta dama sunna ne a wannan tawafi da mutum zai yi a wannan kiwoyi uku na farko amma kuma bai kasancewa sai a tawaful qudum a tawaful qudum ne kadai ake yin shi ko kuma tawafi wanda yake na umra sabani yanda alhazzai tun ran 8 ga wata mutum ya dau harin ne sai ya huddo kafadar shi sai ya je har ya gama tawaful ifada kafada a waje shi kuma a dan wannan mahallin ne kawai kiwoyin nan uku da zaka yi shine aka sunnanta maka ka huddo kafadarka hikima anan domin a nuna musu cewa jama'a ta mu'minai a koshe suke ba abin da ya taba lafiyarsu kuma wannan kiwoyo uku da manzon Allah yace su yi sassaka dan a nuna musu cewa musulmi a yanzu ma suna nan da kuzarinsu don haka kuma wannan illa ta riga ta gushe kuma ya zama sunna akan mu har zuwa kiyama ko yau ka je zaka yi tawafi abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fito da kafadarka kuma wannan kewayo uku na farko ka yi su da sassaka illa kasancewar ba a dukkan kewayen bane zaka yi sassaka in ka zo tsakanin rukunul wannan rukunul yamani da tsakanin hajarul aswad nan abin da zaka yi tafiya zaka yi an gane ko daga nan tafiya zaka yi kenan tsakanin rukunul yamani da shi da hajarul aswad a nan tafiya za ka yi sannan kuma sauran wannan kin sai ka yi gudu ka yi sassaka wannan kuma hudu da za ka yi su kuma da tafiya za ka yi su shine a nan ya ce wa an yamshu bainar rukunaini su yi tafiya tsakanin kenan wannan rukuni guda biyu kenan rukunil yamani da kuma hajarul aswad domin hajarul aswad shi ma akan rukun yake in aka ce rukun kenan shine kamar gehin gini haka gimshike to shine yake cewa wa an yamshu bainar rukunaini wato su yi tafiya tsakanin kenan waɗannan gimshikai guda biyu sai yace walam yamna'ahu an ya'murahum an yarmalul ashwaq kullaha ba komai bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa cewa su yi sassaka a dukkan kewayen da za su yi gaba daya illa al-ibqa'u alaihim face tausaya ma jama'a ta mu'minai tausayi ne kawai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya umarci sahabbansa cewa ake wayo bakwai gaba ɗaya su yi sassaka sai ya ce a na uku na farko ai hudun kuma sannan sai a yi tafiya an gane ku kenan ba ka ce ba kuma illa kai kana da kuzarin da za ka yi ake wayo bakwai gaba ɗaya a ka tsaya inda aka tsaida ka kamar yanda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida mu akan uku na farko su ne za a yi sassaka kudin da tafiya za a yi to haka ake bukatar mumini ya yi ya tsaya inda aka tsaida shi to shine yanda kenan yana nuna mana yaya kenan mutum yake fara sassaka kenan daga farkon tawafi ne ake fara sassaka kuma a tawaful qudum babu istilamil hajaril aswadi hina yaqdumu makkata awwala ma yaqufu ويرمل ثلاثة. قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرني قال أخبرني ابن وهب عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. واتوانا بابيني واندكي بياني dangane da sumbantar bakin dutse a lokacin da mutum ya je Makka, wato farkon dawafi da zai yi. Kenan in zaka fara dawafi kamar yanda bayani ya gabata a farko, farkon abin da zaka yi sai ka je ka sumbanci wannan dutse ka ce bismillah Allahu akbar. In ka samu damar sanya kanka kenan tare da wannan addu'a Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. In baka samu damar sanya kai ka dora hannunka ka sumbunci hannun, in baka samu damar dora hannunka a kansa daga nesa inda kake sai kai masa nuni kai bismillah Allahu akbar in yaso sai a fara tawafi. Shine yace wayar mulu salasa, sannan sai yayi sassaka kenan a kewayo uku na farko. Shine anan ya shigo da hadisin Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda, ke cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa birnin Makka, idza stalama ar-rukn al-aswada, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci bakin dutse awwala ma yaduku yakubu salasata adwafin min as-sabai, wato farkon dawafin da manzon Allah yake na sassaka kenan a kewayo uku na farko daga cikin bakwai. Kenan farkon abin da yake in ya zo zai fara dawafi inda ya isa cikin masallacin haramin Makka kenan. Dan haka idan mutum ya je ba maganar cewa ya yi tahiyyatul masjid, iya abin da zaka yi idan ka je zaka je daidai Hajarul Aswad, nan zaka je ka sumbance shi kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anan farkon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabaci Makka zuwa ya sumbance bakin dutse. Da ya sumbace shi kenan ya ce farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na dawafi, manzon Allah ya yi sassaka a kewayo uku na farko daga cikin bakwai kenan. Don haka kenan shine anan malam ya ce kenan shine ya tarjama babin sumbantar bakin dutse kenan shine abinda zai gabaci farkon kenan aikin da mutum zai yi na dawafi. Da kayan yaso sai ka fara kewayawa. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yeah, well,